Çay derunum ejitenura ya 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 yo 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 akhir çay derunum arbawan ejitenura akçın kabala keter yaziz veyro ma wadura aya ya yo 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 arya qir chey derunum azizum ejitenura arya qir chey Çünkü ya bala kebe ey hava lema vadura Dalada, dalada, dosta kebe Kuştumi çava mazda ke Dalada, dalada, dosta kebe Kuştumi çava mazda ke Roja sadancar bin binim kema Ah bavan Roja sadancar bin binim kema Er yazit Daima bodisni Ah dılar rav kema Ay 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 Yoy oy 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 Ali Roja sadanca yar azizim dedi benim kanma Ali Roja sadanca yar azizim dedi benim kanma Bahwa daima abudu dinsin nazmin dilara kanma Dalada dalada dasta kebe Thank you. Hey Danny, Shimbata Satawa. Achta Hey Danny, Shimbata Satawa. Bonanya Mabu, Yerevan, the Nasatawa. Da 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 da